ṣẹlẹ̀ mi gbọ́ dada mi ti gbọ́ ṣeṣe.
This is cheating, you know. Stick five. This is an Ashanti proverb in Ghana, which says, "Fefe nefe intina oba tumerika oso nenufu na yese ebetia tonti," which means, "It is because of the beauty that is why a woman holds her breast when she runs, not because the breast is going to fall."
da 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 da